Yayin da wa'adin shugaba Yahaya Jame ke kawo ƙarshe gobe Alhamis idan Allah ya kai mu. Rahotanni na nuna cewa an giggirke jami'an tsaro dauke da manyan makamai a babban birnin kasar. Babban alƙalin kotun kasar Mr. Emmanuel Fabule yake amincewa da buƙatar Mr. Yahaya Jame na hana rantsar da zababban shugaba Mr. Adama Barrow, al'amarin da ya sake jefa Mr. Jame cikin rudani. Shi dai shugaba Jame yayi hayar alƙalai daga nan Najeriya da kasar Saliyo domin cika ka'idar kotun kolin kasar ta saurari ƙaran da ya gabatar. Amma Chief Jojin kasar Emmanuel Fabule ya bayyana kararar cewar alƙalan ba za su samu zuwa ba. Kungiyar kasashen yammacin Afirka sau biyu tana tura tawaga mai ƙarfin gaske ƙarƙashin jagorancin shugaban Najeriya Muhammadu Buhari. Malam Garba Shehu shine kakakin fadar shugaban Najeriya.
Mu a fatan mu shine shugabannin kasar su duba kasar su tausaya mata da jama'ar ta. Bi abinda dokar kasar su ta ajiye ga tsarin mulki da abinda yake a yi a aiwatar da shi. Shikenan a samu zaman lafiya. Don yanzu haka ana cikin damuwa cewa jama'a ta fara fantsama zuwa makota. Mutanen kasar Gambia suna zaune cikin tashin hankali, wasu suna ganin kasar ta yi musu zafi kamar su iya zama a ciki suna guduwa. To wannan abu shi kansa ya isa tashin hankali ga shugabanninmu, kuma shugabanninmu suna kira da su shugabannin na Gambia don Allah da Annabi su ji tausayin jama'a a warware wannan matsala ba tare da kawo tashin hankali ba.
Shi ma kakakin fadar shugaban kasar Senegal ya ce daga gobe idan Allah ya kai mu, Mr. Jame sunansa tsohon shugaban kasa Dr. Saidu Ahmed Dukawa, masanin siyasar kasa da kasa ne a Jami'ar Bayero da ke Kano.
Babu daɗi a ce a wannan ƙarni wani shugaba ya ga dama zai sauka daga mulki ko da ya faɗa a zaɓe. Amma kuma babu daɗi a sa ƙarfin soja wajen tunkarar ƙasa. Saboda haka abin da isa zama a alaƙa ya samu matsin lamba ta siyasa daga ciki da wajen ƙasa, kamar matsala bayan abin da zai haifar a yankin Afirka ta yamma. Akwai kuma matsalar cewar da ta Afirka ta tsakiya can jamhuriyar Afirka ta tsakiya irin haka ta auku kuma ba da matakin su. Don haka ɗaukan mataki daban-daban a halin da yake mai kama da juna shi ma matsala ce mai zaman kansa a siyasance.
Cikin tattaunawar da ne da shi a 'yan kwanakin nan, jagoran jam'iyyar GMC ɗaya daga cikin jam'iyyun haɗaka da suka tsaida Mr. Barrow takara, Mai Ahmad Fati, ya shaida min cewar
we are convinced and that come January 19 the Gambia will have a new president sworn in.
Ina da cikakkiyar yakinin gobe 19 ga watan Janairu idan Allah ya kai mu, kasar Gambia za ta sami sabon shugaban kasa. Wannan shine matsayinmu. Bana ko tantama mai girma zaben shugaba Alhaji Adama Barrow zai zama shugaban jamhuriyar Gambia.
Come January 19, President elect Barrow will become His Excellency the President of the Republic of the Gambia.
Zidai abin jira a gane shine yadda za a warware wannan dambarwa na siyasar kasar Gambia. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.